This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu ta gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Nomad da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma za a iya sauraren mu a kowane lokaci ta kafar sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Da shike yau take Kirsimeti, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti daga ƴan uwa da abokan arziki. Amma kafin nan, ga labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Majalisar Dinkin Duniya ta goyi bayan shawarar da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta yanke na dage zaben kasar da aka ayyana makon gobe da kwanaki uku. Majalisar ta ce wannan mataki ba koma baya bane a kasar da take fama da matsaloli. A gani na gaskiya, ganin batun tsaro mai sarkakiya da kasar take fama da shi, yana da muhimmanci a yi zaben nan cikin yanayi mafi dacewa, in ji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric a lokacin da yake magana a birnin New York. Ya ce ofishin kiyaye ayyukan zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar zai taimaka wa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wajen raba katunan zaɓe da kuma zai agazawa dakarun ƙasar a ɓangaren tsaro. Tun farko hukumomin ƙasar sun ayyana zaɓen shugaban ƙasa da na ƴan majalisa ranar Lahadi mai zuwa. Yanzu an tura shi zuwa Laraba 30 ga watan nan na Disamba, bayan da jami'an ƙasar suka lura cewa suna buƙatar ƙarin lokaci. A Siriya, ƴan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yaƙin ƙasar suka kai kan ƙauyukan birnin Damascus, waɗanda suke hannun ƴan tawaye sun halaka aƙalla mutane 20. Ƙungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce mata da yara suna daga cikin waɗanda waɗannan hare-hare suka rutsa da su, a farmakin da dakarun gwamnati suka kai jiya Alhamis kan ƙauyen da ake kira Hamuriya, wasu da dama kuma sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen ƙasar ta Siriya Walid Muallim ya ce a shirye ƙasar take ta shiga taron sulhu kan rikicin da ake a Sham ɗin da za a yi a Geneva ba tare da shishigin ƙasashen waje ba. Ta bayyana haka ne mako ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani shirin sulhu da ƙasa ke goyon baya da zammar kawo ƙarshen yaƙin basasar da ƙasar ta Sham ke fuskanta. Ministan ya bayyana haka ne yayin da yake magana jiya Alhamis a birnin Beijing, inda ya gana ta kuran aikinsa na China Wang Yi. Muallim ya ce tawagar gwamnati za ta shirya da zara ta samu jerin sunayen mutanen da za su wakilci ƴan tawaye. A ƙasar Afghanistan, hukumomi a yankunan karkara da ke lardin Nangarhar sun ce tashar rediyon ƙungiyar ISIS da ake kira Sadat Khilafat, wato muryar daular Islama wacce take yada farfagandar nuna goyon baya ga ƙungiyar ISIS, ya daina aiki. Tashar wacce take kwaikwayon takwarorinta a Iraki da Siriya tana aiki aƙalla sa'a ɗaya wuni, inda take jawo hankalin matasa waɗanda suke fama da ƙuncin rashin ayyukan yi wadda ya kai kashi 24 cikin 100. Rashin aikin yin ya fi tsanani ne tsakanin matasan waɗanda ƙungiyar ta ISIS take auna farfagandan a kansu. A halin yanzu kuma tsoho wato tashoshin rediyon na ISIS da yake yada farfagandar an ji yana yada takin ƴancin ƙasar ta Afghanistan da wasu kaɗe-kaɗen gargajiya. Kakakin gwamnan Nangarhar ya ga muryar Amurka cewa hukumomin yankin sun samu nasarar tsaye da aikace-aikacen rediyon, yanzu suna ƙoƙarin gano inda rediyon yake. Amma wasu jami'a ƙaramar hukumar suka ce sai ta yi wasu dakarun ƙasashen ƙetare da ke ƙasar ne suka taimaka hukumomin su na yankin su rufe gidan rediyon baki ɗaya. To, labaran duniya ake sauraro daga nan tashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani sabon tarzoma ya ɓarke a yammacin kogin Jordan jiya Alhamis, har jami'an tsaron Isra'ila suka harbe suka kashe Falasɗinawa uku waɗanda suka kai hare-hare da wuƙaƙe da kuma farwa mutane da mota. Mutum na huɗu an kashe shi ne a wata arangama da dakarun na Isra'ila. A harin na farko, wani Bafalasɗine ne ya daɓa wasu masu aikin gadi ko tsaro su biyu wuƙa a yammacin kogin Jordan a garin da ake kira Ariel, kamin a harbe a kashe shi. Jim kadan bayan wannan ne wani Bafalastine ya yi kokarin ya kai wa sojojin Isra'ila hari da screwdriver kusa da garin Hebron. Suka harbe sai kashe shi ma. An harbe aka kashe wani Bafalastine bayan da ya yi kokarin ya farwa wani soja da mota. Sojojin Isra'ila sun kashe wani Bafalastine na hudun a yayin da suke kokarin kama wani kusa da garin Kalandiya a yammacin kogin Jordan. Wannan tazoma tana zuwa ne a daidai lokacin da cikin ƴan watannin baban nan hare-hare da Falastina suke kaiwa kan Yahuda ya assasa ita kuma Isra'ila take daukar matakan kare jama'arta wadda babu alamar sassartawa. A kasar Belgium mahukuntan kasar sun tuhumi mutum na tara dangane da harin ta'addancin da aka kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba kamar yadda aka gani cikin bayanai da masu gabatar da kara a kasar suka bayar jiya Alhamis. Mutumin wadda aka bayyana sunansa da Abdullah C dan kasar ne da aka haifa 1985. An kama shi ne ranar Talata a birnin Brussels kan zargin kisa ta ta'addanci da kuma shiga kungiyoyin ta'addanci kamar da sanarwar ta ce. An iya bada bayani dangane da kama shin saboda gudun kada abokansa ta fuskar ta'addancinsa Ankara. Yan sanda a Belgium sun tsare mutane biyar ciki har da wasu ƴan uwa su biyu lokacin da suka kai su mame dangane da harin da wato da aka kai kan birnin na Paris. Hukumomin kasar ba su bayyana mutanen da suka yi tsare da su ba kuma suka ce ba su gano wasu nakiyoyi ko kuma makamai a gun mutanen ba. Yau take Kirsimeti kuma Papa Roma Francis ya jagoranci ƴan ɗariƙar Katolika miliyan 1,000 da miliyan 200 a faɗin duniya yin addu'o'i na shigar Kirsimetin a jajiberin ranar wato jiya Alhamis a majamar St. Peter's Basilica. A cikin jawabinsa Papa Roma ya tsawata kan abin da ya kira kwaɗayin mallakar abin duniya, jin daɗi da kuma tara dukiya. Ya buƙaci jama'a su yi la'akari da yanayi da kuma inda aka haifi Sayyidina Isa alayhi salam. Yace ya buƙaci jama'a hakan ya buƙaci jama'a su kasance masu sadaukar da kai da gudanar da rayuwa cikin tsanaki ba tare da zarmiya ba.
Labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na musamman na gaishe-gaishe na Kirsimeti wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Hello, sir. Look, come on, we're Christmas last year.
Not bad and cheer well. Yeah, Christmas last year.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba muna kuma yi wa ilahirin al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Grace Alheri Abdu take farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba mazauna Amurka maza da mata yara da manya damar sada zumunci.
Merry Christmas and Happy New Year.
alheri amini Sauda. Ina gaida ƴan uwana Naomi, Yohana da mai gidanta da ƴaƴanta a Malumfashi. Ina gaida Musa Barau da matarsa Habiba da ƴaƴansa a Kaduna. Ina gaida Mai Dawa da matarsa Rabo a Mararraba Kankara tare da ƴaƴansu duka. Ina gaida Abbas Soja da matarsa da ƴaƴansa a Lagos. Ina gaida Yusuf Haruna da matarsa Sa'adatu da yaranta Musa Sheka. Ina gaida Hajara Haruna da Malama Hadiza Ayuba da iyalansu duka a Malumfashi. Ina gaida Asabe Musa Bahagu da mijinta da yaransu dukansu a Malumfashi. Ina gaida yarana Abida Sani da mai gidanta da yaranta da suke zaune a Jos. Ina gaida Baraka Aliyu da Alisa Batu Unni Aliyu a Malumfashi. Ina gaida Ibrahim Sani da matarsa Hajara. Ina gaida Nuhu Sani da matarsa da yaransa da Safiya Bako da yaranta Duliya. Ina gaida iyayena Mama Maryamu Tambaya Malumfashi da kuma Abu Sani Malumfashi. Ina gaida sauran ƴan uwa da abokan arziki duka da ke zaune a Malumfashi. Da fatan za su yi bikin Christmas lafiya a huta lafiya. Na gode.
Suna na Tata Gideon Gata. Na so in gaida babana Maika Gata a Abuja. Na so in gaida kakana kakaka a Malumfashi Katsina. Na so in gaida cousin Dinga Jos Abuja. Na so in gaida Aunt Dina Jos Montas Naso Ngaida Kowa Naso Ngaida Ilayinsu Barka da Christmas.
Suna na Ruda Gata daga nan Maryland America. Naso Ngaida su kakaka da kwaba a Malumfashi. Ina musu barka da Kirsimeti. Ina so in gaida su Uncle Tamtam da iyalinsa a Jos. Ina so in gaida Mommy Das da iyalinta a Jos. Ina so in gaida su Uncle Jedi da iyalinsa a Malumfashi. Ina so kuma in taya Alisa murna domin auren Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Ina so kuma in gaida su mama a Bauchi, maman yara ake ce da ita. Ina gaishe su barkansu da Kirsimeti. Ina gaida su alheri da mai gidanta Fasto barkansu da Kirsimeti. Ina gaida Mami Banta a Abuja. Ina gaida su Mami Aliyu a Abuja. Ina ce barka da Kirsimeti.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people dwell.
Your nana, Emily Pukuma, and then Bjorn in Washington, D.C. Dani da mai gidana.
Captain Garni Kuma, Commandant Soji a nan Washington DC.
Muna isar da gaisuwanmu na da Kirsimeti da sabon shekara. Da farko muna gaida Reverend Alfred da Comfort Kukuma. Sai kuma Sibiya da mai gidanta da yarsu Adasa. Titida da mai gidanta da Dantu Abba. Shilni da mai gidanta da Malam Asuda da Malam Jimmy. Muna kuma gaida Malam Benson da Malam Rifkatu Jelani da dukan iyalinsu. Muna gaida Yarin Margali Justice Estefanus Thomas, Yalin Justice Nathan Musa, Yalin Reverend Christopher Briston Agombi, Yalin Saro Buba. Yalin Pharmacist Kenya da Sarah Hazio. Muna kuma gida Yalin Baba Yali Gata Malum Fashi. Muna gida Malam Sani Likita na Gombe 2 Clinic. Da Yalin Inspector Ninus Vira a Gombe.
Muna kuma gida abokanen arziki Ihas Idris, Dr. Abdulaziz Adamu, Dr. Amos Peter, Zira Luka, Yusuf Chidama, Balanya Daiti, Lawandi Bala, Mohamed Suleiman, Samuel Jonathan Chop Chop, the Duke Sora Abokanen Arziki.
Munakuma Nikagesua, Zua Abokaninu, Nagana, Baba Makari, the Malam Bawa, the Malama Lukaya, Asabon Zongo. Ekuma Abokaninu, Aniger, Malam Yaya Ibrahim Yaya, da abokinu a Senegal, Mamadou Bodia, da matarshi, da yaranzu.
Da batan anyi, krismeti lafia, Allah nuna mana, sabon shekara, mai albarka, mungode.
Sunana Helim Bako daga California. Ina isa da dubban gaisuwa na krismati ga sarkin Tangale mai girma, Abdu Buba Masheru da jama'arsa. Ina gaida yayana David Bako da iyalinsa a Gombe. Ina gaida Adata Norma Ade da mai gidanta a Abuja. Ina gaida kanina Dalton Bako a Gombe. Ina gaida Orisa kanwata Masam a Gombe. Ina gaida Antina Bilkatu Kure a Biliri. Ina gaida anti Hadiza Hamma a Gombe. Ina gaida Antina Ruth Shiru a Gombe. Ina gaida Mama Elizabeth Labala a Gombe. Ina gaida Kauna Medawa a Abuja. Ina gaida Kauna Marula Korok a Banganje. Ina gaida Kauna Adam Bako. Ina gaida Kauna Meshak Bako. Kauna Deladi Bako. Da Antina Asabe Bako a Banganje, da ita kuma Asanat Bako a Banganje. Ina gaida kawayena Elvina Jibrin Dawa a Biliri, Fati Radekson a Tanglang, Fati Ishaya Malum a Biliri, De Lutadi Mamang Ango a Biliri, Natua Ledokori Atal, De ita Iros Ikebi a Biliri, De Abigail Kwangs a Biliri, da ita Renos Lakadiabe. Ina gaida ita Leona Tele, da Grace Gado, da Hadiza Yem, da Mary Malachi a Tanglang. Ina gaida kawaina Kesia Bintus, da ita Apiomi Lakwasa. Ina gaida kanwata Eunice Kure a Biliri. Ina gaida matang Nigerian Women Against Violence. Ina gaida ita Antina Miro London, da ita Sonia Lawrence, da Hawa London dukansu a Banganje. Ina gaida Kauna Muhammadu Kashere Ayola, da fatan za a yi Christmas lafiya.
Karshe kai ne kade yau ba ma dawa mi o dama mulki dubai to na kane arabana kai samu ya beta daga yau arabana bari girma daga utaka su tabata garena o ba ma dawa mi muni ma
kana reda ku Nagai she and Taku, Achitaku, Kausai Taku, Angwat, Bangan, Mongle, Tari, John Dakum, Victor Dakum, Ring R, Daniel Lot, Sekien Lot, the Emmanuel Dakum, the Annabel Dakum, the Jack Dakum. Nagai so Anna Son she worked at the Christmas Nana Isaac.
Ina aikin bishara a nan Chicago a kasar America. Ina murnan aika da sakon gaisuwa ta Krismati na wannan shekara ga ƴan uwa da ƙaunatattu duka waɗanda suke Najeriya, musamman ina cewa Ubangiji Allah ya sa ayi wannan hidima, ayi wannan biki ta Krismati lafiya ƙalau. Na ba da gasken cewa Ubangiji Allah wanda ya kamu ga wannan lokaci zai tabbatar mana da haka. Ina cewa ayi hidiman tare da ɗaukaka na sunan Ubangiji Allah domin bishara ta bunƙasa duk inda za a yi wannan hidima. Bari dukanmu mu ɗaukaka Kristi Yesu, kada mu yadda mu shigo da wani abin da zai zama mana abin kawo kunya ga sunansa. Ina murnan tare da ku cewa Ubangiji Allah ya kamu ga wannan lokaci kuma ya tabbatar mana da na gaba. Ubangiji Allah ya bishe mu.
Ni ne Injiniya Dauda Ajay Nuhu daga Amurka, jihar Sakadokana. Ina fata ne a wannan hutun Krismeti ƴan uwana suna nan lafiya da iyalinsu. Ina gaisuwa yayana Injiniya Stephanus Ajay Nuhu da iyalinsa, Mona Marcus da iyalinta, Gideon da kuma Monday Ajay Nuhu da iyalinsu. Gaisuwa gare ki surukanawa da kuma yaranki da iyalinku. Christiana Justina da kuma Giwa, na fatan dukanku kuna lafiya. Ubangiji ya tsare ku a wannan lokaci har sabon shekara mai zuwa. Gaisuwa a wannan Krismeti. Na gode.
Sunana Janet Lambda daga Maryland, USA. Ina son gaida Friday Lambda da Sarah Lambda da kuma Mrs. Lashad Laven, Lamdul Lashad Laven, da kuma Fonji Borat, da kuma Fonji Lantan, da duk mutanen Lantan, da kuma Kanwayena da brother na Sarah Lambda, Nancy Lambda, Judith Lambda, da kuma Kawata Masjid Pompe, da kuma Bob Tanina. Ina son gaishe su Alisa, fata a gama Christmas nan lafiya.
I ain't talking just to tease. People like you don't grow on trees. Look ahead, that's how it's gonna be. I got everything I need around my scope for Christmas tree.
So Nana Beatles, Governor ne da iyalena muna a garin Mount Pleasant a jihar Iowa. Muna fata dukanku a fadan Kagoma kuna nan lafiya. Muna gaida sarkin Kagoma wato Pope Gong mai martaba Paul Zaka Yom, kuma muna gaida Retired General Adamu Jeri da Rear Admiral Anuhu Yom. Muna gaida su Andrew Joma da iyalansu. A can a zangon Kataf kuma muna gaida Yakubu Gora da iyalinsa. A Kaduna muna gaida su Bashir Usman da iyalinsa. To Bash ya Martabus, muna fata dukan kukunanin lafiya. wato wannan Christmas Day yaran mu za su zo su yi ina da mu za mu bude saraban da muka ba juna mu ci abinci mu ci shinkafa kuma mu je church muna fata dai wannan sabon shekara zai kawo dukkan mu alheri
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu a shirinmu na ranar idan Allah Ubangiji ya nuna mana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen. Kafin mai sallama bari in bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara da ke kamawa mako mai zuwa idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah bamu zaman lafiya a kasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga iyayena Reverend Iliya Gata Malin Fashi da kakaka da ƴan uwana Mrs. Das Nehemia Gata Linda Yakubu Tambaya da kuma miƙa gata dukan su da iyalansu. Ina miƙa gaisuwa fata alheri ga Ladi John Amiyango da fatar an shekara lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shiri musamman Julie Gresham da jami'an ɗakin labirari da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. A ci gaba da shagulgulan Christmas lami lafiya da alheri.
Allah ya sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Kuma da Allah da fatan kun ji dadin gaishe-gaishen. Sai kuma a shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na waɗannan gaishe-gaishe. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta goyi bayan shawarar da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta yanke na ɗage zaben ƙasar da aka ayyana farawa makon gobe da kwanaki uku. Majalisar ta ce wannan mataki ba koma ba ne ga ƙasar da take fama da matsaloli. A Siriya, ƴan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yaƙin ƙasar suka kai kan ƙauyuka da ke birnin Damascus waɗanda suke hannun ƴan tawaye sun halaka ƙalla mutum 20. Kungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce mata da yara suna daga cikin waɗanda suka hare-haren suka rutsa da su a farmakin da dakarun gwamnatin suka kai jiya Alhamis kan ƙauyen da ake kira Hamoriya. A Afghanistan kuma hukumomi a yankunan karkara da ke lardin Nangar har sun ce tashar rediyon ƙungiyar ISIS da ake kira Sadat Khilafat wato muryar daular Islama wacce take yada farfaganda nuna goyon baya ga ƙungiyar ya daina aiki.
Da takaitattun labarin duniyar mu kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma sake dawo muku da wasu shirye-shiryen namu. A madadin sauran abokan aiki na a sashen Hausa na muryar Amurka ni Ibrahim Jarmai ke cewa a sha bukukuwan Christmas ta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.